Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar wanda ta yi daidai da karfe 10 na sanyin safiya a nan gundumar Columbia. Inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu a wannan rana ta Asabar 6 ga watan Maris shekara ta 2021. Kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Papa Roma Francis, shugaban mabiya ɗariƙar Katolika na duniya, yau Asabar ya haɗu da shugaban musulmi ɗan Shi'a Ayatollah Ali a Iraki. Yan sanda da jami'an tsaro a garuruwa da dama a Myanmar sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da juyin mulki. Cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar cutar coronavirus ta bayyana cewa fiye da mutane miliyan 116 ne suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Idan kuma muka shiga cikin taskar rahotanni, za a ji yadda wasu 'yan Najeriya ke kallon wannan rigakafi ta annobar corona da aka fara gabatar da ita a ƙasar a jiya.
Saboda yanzu akwai talakan da shi bai ma san me COVID-19 din ba, bai yarda cewa akwai ta ba.
Haka idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa, za a ji yunkurin jami'an tsaron ƙasar akan yaƙi da miyagun ƙwayoyi.
Wannan baya masu samogal din sun fito da ita daga ƙasar Lebanon.
Bayan labaran duniya da kuma waɗannan rahotannin, za mu kawo muku shirinmu kamar yadda muka saba na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma kamun duk mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Papa Roma Francis, shugaban mabiya ɗariƙar Roman Katolika na duniya, yau Asabar ya haɗu da shugaban musulmi ɗan Shi'a Ayatollah Ali Al-Sistani a Iraki. Taron mai cike da tarihi tsakanin Papa Roma mai shekaru 84 da kuma Ayatollah Ali, wanda ya gudana a wani gidan shugaban ɗan Shi'ar mai shekaru 90 a garin Najaf mai daraja. Ayatollah Ali ya ce mabiya addinin Kirista suna da 'yanci kamar sauran 'yan ƙasar Iraki, don haka ya kamata su yi rayuwa cikin lumana. Kiristocin Iraki na fatan kalaman na Ayatollah Ali da saƙon Papa Roma Francis na zama tare zai taimaka wajen sauƙaƙa rayuwarsu a galibin ƙasar ta musulmi, inda suke samun kansu cikin hare-hare daga mambobin mayakan Shi'a. 'Yan sanda da jami'an tsaro a garuruwa da dama a Myanmar sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da juyin mulki, waɗanda suka dawo kan tituna rana Asabar, kwana guda bayan da wani wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci kwamitin tsaro da ya ɗauki matakan nuna adawa da mulkin soja da kuma maido da demokaraɗiyya. An ba da rahoton zanga-zanga a Yangon, inda rukunin sojoji suka yi amfani da gurneti da hayaƙi mai sa hawaye kan masu zanga-zangar. An bayar da rahoton kashe mutane 18 a wurin a ranar Laraba, wanda ya kawo adadin mutanen da aka kashe a wannan makon a ƙasar zuwa 50. Wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman kan Myanmar, Christine Skarna Bergner, ta faɗa wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a da ya ɗauki mataki kan yadda sojojin Myanmar ke amfani da ƙarfin da ya wuce kima kan masu zanga-zanga. Cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar cutar coronavirus ta bayyana cewa fiye da mutane miliyan 116 ne suka kamu da coronavirus a faɗin duniya. Ƙasar Amurka na dab da samun waɗanda suka kamu da cutar miliyan 30, sai Indiya mai miliyan 11, sai Brazil mai miliyan 10.8. A farko wannan makon, shugaban ƙasar Brazil, Jair Bolsonaro, ya yi kalamai marasa daɗi ga 'yan ƙasarsa waɗanda ba sa jin daɗin yadda shugaban yake tunkara annobar a ƙasar. Amurka ce kawai a duniya ta samu yawan mutuwa daga coronavirus fiye da Brazil. A cewar Cibiyar Johns Hopkins, Amurka na da sama da mutane 522,000 da suka mutu saboda coronavirus, yayin da Brazil ta bayar da rahoton waɗanda suka mutu sama da 262,000. Hukumar ƙididdiga ta Rasha ta ce jiya Juma'a fiye da 'yan ƙasar Rasha 200,000 da suka kamu da cutar COVID-19 sun mutu. wanda hakan ya ninka adadin da kwamitin coronavirus na gwamnati ke amfani da shi.
To labaran duniya kenan kashi na farko aka saurara. Muna tafe da kashi na biyu. Yanzu bari mu je ga rahoton mu na farko. Tun bayan fara gabatar da allurar rigakafin corona a jiya a Najeriya, wanda a yau aka gabatar da ita ga shugaban kasar Muhammadu Buhari, mai shekaru 78 da haihuwa a duniya. Wasu 'yan kasar na ganin cewar ba za su iya mika kansu don karɓar wannan allurar ba, duk da cewar masana sun tabbatar da ingancinta da kuma tasirinta ga rayuwar bil'adama. Daga birnin tarayya Abuja, ga Shamsiya Hamza Ibrahim dauke da ƙarin bayani.
Masu iya magana na cewa ra'ayi riga kowa da irin tasa, 'yan Najeriya dai na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da allurar rigakafin cutar COVID-19 da aka soma rabawa a jiya, inda ma'aikatar kiwon lafiya suka kasance waɗanda aka fara yi wa allurar a bainar jama'a, sai kuma a yau Asabar aka yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa a fadar gwamnatin ƙasar. Ana sa ran ranar 12 ga wannan wata za a fara yi wa sauran mutane daga dukkan jihohi 36 har da babban birnin tarayyar kasar Abuja. Sai dai duk da wannan ci gaba da aka samu, wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayinsu da haka.
Tunana Musa Halladin Maska, ni ana wa ra'ayin bana goyen bayan gwamnati ta zo da wata rigakafi ta allurar COVID-19, ba allurar COVID-19 bace a gaban mu. Rayukan da ake kashewa ba dare ba rana, wanda a kullum a kashe sama da mutum guda 100 a Najeriya, abinda ya kamata gwamnati ta yi ta karkato da hankalinta wajen yaƙa 'yan ta'adda ba wajen yaƙa coronavirus ba, saboda yanzu akwai talakan da shi bai ma san meye COVID-19 din ba, bai yarda cewa akwai ta ba. Kin ga mutumin da bai yarda da cewa akwai cuta ba, ta yaya zaka kawo mai maganin cuta ka ce ya sha? Kin ga ba za a yarda ba.
Gaskiya ra'ayina akan wannan allura rigakafi, gaskiya ba zan yi ba, kuma ba zan yi ƴaƴana ba, kuma 'yan uwana ma duk wanda zai ji tawa gaskiya ba zai yi ba, kuma duk wanda na gani zai yi zan yi iya bakin kokari na an ga bai yi ba, saboda gaskiya mun samu labarai marasa daɗi akan wannan rigakafi da za a yi, cewa wannan abu da za a yi gaskiya yana da illa, in ya zo da ƙarar kwana ma zaka iya rasa rayuwarka.
Ni a ra'ayina ina farin ciki a matsayina na ɗan Najeriya wanda yake radin ganin cewa wannan maganin COVID ya zo ƙarshe, an samu wato maslaha da kuma yanda za a yi rayuwa ya dawo daidai yanda aka saba. Kawai abinda zan faɗa a nan shine gwamnati ta taimaka ta ga cewa wannan abin ya shiga ko ina inda ya kamata ya shiga a ƙasar nan, kuma ya zama cewa yanda za a tallake samu a sauki, ba wai a bar shi a inda kawai sai dai masu hanya ne za su dinga samu suna accessing ɗinsa ba, ya zama cewa talakawa su ma za su zama cewa za su samu damar su ma a yi vaccinating ɗinsu.
Hukumar lafiya ta tarayya a mataki na farko da ke da halakin ganin 'yan Najeriya sun samu wannan magani na rigakafin ta bakin darakta a hukumar Dr. Usman Adamu ya bayyana inganci da tasirin alluran ga 'yan Najeriya.
Wato tasiri kwarai da gaske ita allura rigakafi tana da tasiri, duk mutumin da yake yau shekara 50 zuwa sama ina maka tabbacin inda ka je kai primary an yi maka allurar agana ko abinda wasu suke kira zanzana, to Allah cikin ikonsa mun yi surviving har zuwa yau. Kowa ya san yadda muka sha gwagwarmaya kusan shekara 20 harkar cutar polio, yau mun sha shan inna a Najeriya, ko ba haka ba? Kowa ya san da yadda cutar kyanda take kusan kowane gida sai ga yaro ɗaya biyu akwai, amma yanzu abun ya zama tarihi, ya rabu kwarai da gaske. Saboda haka allurar rigakafin yana da muhimmanci kwarai da gaske domin a samu kariya da yaduwar wannan cuta ta COVID-19. Da wannan cuta ta ɓulla a Najeriya, muna ta dakon yadda za a samo maganin da za a tabbatar da cewa an yi rigakafin ta, an kare mutane daga kamuwa da wannan cuta. Saboda kusan mutum 2,000 yanzu haka sun rasa ransu akan wannan cuta, kuma za a ga duk wani ya san wani da ya kamu da ita, ya san irin wahalhalun da mutanen da suka kamu suke sha.
Akwai fargabar cewa idan an ba da allurar rigakafi ana samun irin kamar zazzabi da dai sauransu, shin akwai wa'yansu dabaru da kuka yi wajen tunkarar ire-iren?
Kwarai da gaske, duk wani guri da aka keɓe domin wannan allurar akwai wasu magunguna da aka ajiye, abinda ake kira advanced event following immunization kit, wanda idan wani ya zo da ko zazzabi ko yana ganin wani haza-haza haka, yana ganin hajijiya da sauransu, akwai magungunan da za a ba shi a tabbatar da cewa an shawo kan matsalar.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kamun mu kai ga sauran rahotannin namu, bari mu je ga labaran duniya kashi na biyu.
shugabannin jam'iyyar Democrat a majalisar dattawan Amurka na fatan zartar da kudirin tallafin coronavirus na dala trillion 1.9 kafin ranar Litinin bayan yin jerin wasu sauye-sauye akan kudirin don neman goyon baya daga mambobin jam'iyyar. A daidai lokacin da 'yan jam'iyyar Republican suka haɗa kai wajen adawa da yawan kudin tallafin, dole ne 'yan Democrat baki ɗaya su amince da kudirin a zauren majalisar da ya rabu 50-50, wanda hakan zai baiwa mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris damar jefa ƙuri'ar da za ta raba gardama. Fadar White House ta ce shugaba Joe Biden na goyon bayan yarjejeniyar sasantawa kan alfanun da zai shafi waɗanda ba su da aikin yi. Firaministan Pakistan Imran Khan ya samu ƙuri'ar amincewa daga majalisar ƙasa, ƙaramin majalisar dokokin majalisun ƙasar biyu, a wani zamanin musamman da 'yan adawa suka ƙauracewa. Khan da kansa ya miƙa wuya don neman amincewar majalisar bayan da ministansa na kuɗi ba zato ba tsammani ya sha kayi a hannun ɗan takarar adawa a ƙuri'ar ranar Laraba da babbar majalisar da cije ta kaɗa. Daga baya Khan ya yi jawabi ga 'yan majalisar kuma ya gode musu saboda sake amincewa da shi da suka yi. A cikin jawabin da aka watsa ta gidan talabijin ɗin ƙasar, ya sake zargin cewa wasu 'yan majalisar jam'iyyarsa ta Pakistan Tehreek-e-Insaf da ke mulki 'yan adawa sun ba su cin hanci ga zaben da majalisar ta yi cikin sirri. Daga ƙarshe, ƙasar China tana ƙara zama cikin yanayi na ƙin jinin kafofin labaran ƙasashen waje waɗanda ke fuskantar rikice-rikice a ƙasar, a cewar ƙungiyar 'yan jaridar ƙasashen waje da ƙasar China. Mahukuntan ƙasar China sun ƙara ƙaimi wajen daƙile rahoto mai zaman kansa a ƙasar a shekarar da ta gabata, tare da kora aƙalla 'yan jaridar ƙasashen waje 18 a farkon rabin shekarar 2020. Tun bayan mummunar rikicin da aka yi a dandalin Tiananmen a shekarar 1989, ƙasar ta China ke kora kafofin yaɗa labarai na ƙasashen waje, wanda ake yi duk shekara, a cewar rahoton ƙungiyar 'yan jaridar.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A jamhuriyar Nijar kuwa, hukumar yaƙi da fatauci da miyagun ƙwayoyi ta kama kimanin tan 17 na tabar wiwi a hannun wasu dillalai da suka fito daga ƙasar Lebanon a kan hanyar su ta zuwa ƙasashen yamma. Hukumomin sun shaida cewar darajar wannan tabar ta kai kimanin saifa biliyan 20. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Sule Mummuni Barma, ya aiko mana da cikakken rahoto.
Binciken da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta shafe watanni hudu tana gudanarwa ne ya bada damar gano ainihin trelolin da suka shigo nishar da ton 17 na tabar wiwi. A cigaban wannan bincike, jami'an hukumar Oak Ridge sun gano gidan da masu wannan haraka ke yada zango a wata unguwar birnin Yamai da ake kira Kalle Plateau, domin sake dubara a ƙoƙarin su na zuwa ƙasashen arewacin Afirka, kamar yadda kakakin hukumar 'yan sandan Nijar Dr. Abu Muntari ya bayyana wa manema labarai.
Wannan baya masu samogal ɗin sun fito da ita daga ƙasar Lebanon, inda ta biyo ruwa cikin kwantena aka kawo ta bakin tashar ruwa na Lome. Da can ne kuma sai suka sanya aka kawo ta a nan ne cikin mayan motoci telam-telam na mayan ɗaukar kaya na ɗaukar mayan kaya. An kawo ta nan Yamai inda an ka kama ta, kuma za a surutuwa da ita ƙasashe kamar Libya. Amma sai sun sake sarrafa wurin sa ta din, can da farko dallone a kawo ta Yamai cikin mayan motoci ne tela na mayan na ɗaukar mayan kaya. Yanzu dan nan Yamai zuwa Agadez din can da za ta bi cikin motoci masu ɗaukar mai wanda aka sani da sunan sitar na Faransanci, ciki ne suke sanya wannan kaya su wuce da ita.
Kimanin mutane 13 ne suka fada hannun hukuma a sanadiyar wannan kazamar haraka.
Mutum 13 aka samu an kama, biyu daga ciki ɗan ƙasar Algeria ne, guda 11 kuma namu ne waɗannan na gida Nijar. Ƙwayan nan misali kuɗinta a sefa namu miliyan 20 hadda an kai.
Ministan cikin gida Alkash Alhada, wanda ya ziyarci gidan da aka kama waɗannan kayayyaki, ya janjina wa jami'an hukumar Okrites saboda jajircewarsu akan aiki, inji shi.
17 tonnes de cannabis, ils sont vraiment à féliciter. C'est une très grosse quantité, évaluée à près de 20 milliards de francs CFA.
Safarar miyagun kwayoyi a nan Nijar wata matsala ce da za a iya cewa tamkar ana magani kai yana ƙaba. A watan Yunin 2018 ma jami'an tsaro sun kama tan goma na tabar wiwi a hannun masu fataccin miyagun kwayoyi. Sai dai gaggauta kona wannan haja ya haddasa gunaguni daga wajen jama'ar wannan ƙasa da ke fatan a zurfafa bincike don gano dukkan masu hannu domin gurfanar da su a gaban kuliya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ta Ubangiji Allah ya kawo mana mafita. Daga batun miyagun kwayoyi sai na sarauta. Tun baya rasuwar tsohon sarkin Kagara ta jihar Naija, mai martaba Alhaji Salihu Tanku, a cikin makon da ya gabata, hankalin al'ummar masarautar da wasu a ƙasar ya koma kan wa zai maye gurbin wannan sarkin. Daga jihar Naija, Mustafa Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani akan halin da ake ciki na zaben sabon sarki.
A yanzu haka dai al'ummar masarautar Kagara a jihar Niger Nigeria na ci gaba da zaman jiran sabon sarkinsu biyo bayan rasuwar tsohon sarkin mai martaba Alhaji Salihu Tanko a cikin makon jiya. Masarautar Kagaran dai na da mutane 14 a matsayin masu zaben sabon sarki a masarautar. Kuma tana da gidajen sarauta guda 6 da suka hada da Gunna, Tagina, Kusharki, Kwangwama da kuma Oregi da Katunga. Kamar yadda tambarin Kagara Honorable Alhaji Dalladi Umar Abdulhamid ya yi mun karin bayani.
Amma ka san doka irin na gidan sarautu ana iya canzawa a lokacin da aka ya cancanta a canza. Ana wasa ne su daga nan ake dauko sarki. Sarki na farko da Allah ya bamu Ahmadu Atahiru, Allah ya ji kanshi da gafara, daga Gunna, kasan Gunna, gunduman Gunna. Yawa wannan kuma gunduman Tagina.
Wanda ya rasu kenan yanzu.
Wanda ya rasu. Ko sarautan ba wai ana bayayya bane, a'a wanda ya cancanta a wa'annan gidajen wanda Allah ya ba shi za a ba.
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ba za ta yi katsalanda ba a cikin zaben sabon sarkin na Kagara. Inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane.
Abin da ke faruwa shine ana so a dubi dokokin da suka kafa wannan masarauta ne, so don kada a zo a yi amfani da wanda yake ba dokan da su masarautar suka sani ba, aka sa mata hannu kuma a je a sake kuma komawa a je a dawo. So shi yasa gwamnati take ba ta so ta yi sauri sai an tabbata cewa an dubi wannan doka da ta kafa masarauta, suwaye ne wanda yake ɗan masu zaben sarki. Mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ba commissioner kananan hukumomi da commissioner shari'a da kuma sakataren shi na cikin gida na gidan gwamna su zo su tabbata cewa dokan da aka sa hannu na gwamnati san da shi shi za a yi fanda shi.
Na to yanzu zuwa yau sai ake sa ran samun sabon sarki a Kagara.
Ka san abin mu a gwamnati ba mu dai muna jiran su gargajiya ne yadda suka saba ko da shigar da bai ba, muna fatan cewa za su yi abin da ya kamata.
A yanzu dai al'ummar masarautar Kagaran na matukar buƙatar samun jajirtaccen sabon sarki bisa la'akari da yadda yankin yake fuskantar ƙalubale le irin na tsaro. Mustafa Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Masu sauraro kada dai ku manta, shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya yau zai dubi ne akan batun lalacewar hanyoyi a Najeriya da kuma yunkurin da hukumomi ke yi da gyaran hanyoyin domin daƙile yawan hatsarin ababen hawa. A cikin wannan mako ne gwamnatin tarayya ta sanar cewa Majalisar Zartarwa ta Ƙasa ta amince da ware naira biliyan 797 da miliyan 200 don sake shimfiɗa hanyar Abuja zuwa Kaduna da Kano don ganin irin muhimmiyar rawa da wannan hanyar ke takawa wurin bunƙasa tattalin arzikin yankin arewacin ƙasar da ma ƙasar baki ɗaya. Sai dai 'yan ƙasar sun fara bayyana damuwa akan yadda aka saba ware makuɗan kuɗaɗe don gyaran hanya a baya, amma kuma ba a gani a ƙasa. Suna masu fargaban cewa za a sake komawa gidan jiya kan batun gyaran hanyoyi duba da yadda aka gudanar da aiki a baya, amma hanyoyin ba su yi karko ba. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta yi komanda da rahoto akan haka.
Damuwar 'yan Najeriya kan aikin sake shimfiɗa titin Abuja zuwa Kaduna da Kano da aka ware wa tsabar kuɗi na naira biliyan 797 da miliyan 200 shine bibiyar aikin don tabbatar da cewa an yi yadda zai daɗe bai lalace ba, kamar yadda Suleiman Abdul da ke yawaitar tafiya daga Kaduna zuwa Kano da Abuja ya bayyana.
A haƙiƙanin gaskiya, gyaran hanya da ake yi wacce aka ce an bayar da ka Abuja zuwa Kaduna zuwa Kano, haƙiƙanin gaskiya daga Abuja zuwa Kaduna dai mu dai bamu ga wani abu ba da ake yi. Kaduna kuma zuwa Kano da ulitin zamu ce abin da yi daga garan Kawu abin da yi Kano, su wa'annan ayyukan dai ta wuraren zariya din nan abin da yi Maraban Jos an yi ayyuka masu kyau wanda mota a kowane length mota uku za su iya jeruwa su tafi su tafiya, amma daga bypass abin da yi Abuja Junction gaskiya hanya ko asan visa sai haka. Dalilina na faɗan haka hakikalin gaskiya bana yin sati a wannan hanyoyin guda uku ban bi su ba, to gaskiya duk landa na yi tafiya irin haka daga Abuja zuwa Kaduna ba ƙaramin wahala nake sha ba, za ka fasa taya za ka yi hanya ba kyau kuma ya lalace guban ba daɗi sai ka shigo garin Kaduna ma da sentin daga kawo ni in ka kama hanyar Zaria Kano to ne za ka fara hawa kwalta mai kyau za ka ji daɗin tafiyan ka da sauransu. Gaskiya gwamnati ya kamata ta duba wannan abun ta san me take yi kuma ta dinga bibiyan ayyukan, ba wai a'a an ware kuɗi ba kawai abin ya tafi a haka, a'a bibiya yana da kyau, rashin bibiyan duk shi yake kawo wannan matsalolin da ake samu. So muna fata a wannan kuɗi da aka ware muna roƙo da gwamnati ta dinga bibiyan aikin duk da ta bayar.
Ministan ayyuka Babatunde Fasholani ya bayyana cewa majalisar zattasuwar ta amince da batun sauya fasari na sake shimfiɗa titina da abu da zai biyo baya na sauya farashin aiki a yayin taron na ranar Laraba.
Council considered and approved the request for that change of scope and the incidental cost consequence, changing the existing contract from 155 billion to 797.236 billion to provide full reconstruction.
Masani a sha'anin tattalin arziki Yushau Aliyu yayi bayani akan tasiri da sake shimfiɗa titunan zai yi.
Da muka kalli wannan aiki na hanyar Abuja zuwa Kano wanda aka fara ba da shi akan biliyan 155 wanda kuma yanzu ya sake sabon salo, to zamu ce ya shafi wato hawan farashin da ya shigo tattalin arzikin ƙasa, wanda kuma dole ne dama irin haka ya faru saboda idan aka ba da ayyuka aka ba da lokacin gama su, to ya kamata lalle a sa tsayin daka a ga cewa an samar da kuɗaɗen kuma an gama su. Wannan shine zai hana irin yanayin da aka samu kai, amma kuma harkan gina hanya ta tana tafiyar da tattalin arzikin ƙasa wajen samar da zirga-zirgar mutane ma'aikata harkokin kasuwanci da kuma harkokin gina tattalin arzikin ƙasa.
Idan ba an manta ba, a shekarar 2017 ne gwamnatin Najeriya ta ba wa kamfanin Julius Berger kwangilar aikin gyaran titin Abuja zuwa Kaduna da Kano, aikin da aka yi ta samun jinkiri a kai ya zuwa lokacin da majalisar zattasuwar ƙasar ta amince da aikin sake shimfiɗa titunan. Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf. Lamarin lalacewar hanya a Najeriya ya zama ruwan dare a yankuna da dama a ƙasar. A baya, gwamnan jihar Niger Alhaji Sani Abubakar Bello ya bayyana wa wakilin Mustapha Nasir Batsari matsalolin lalacewar hanya da jiharsa take fama da su.
Na bayan su Niger, na ga cewa akwai ayyukan hanya ya ɗan gyaru kaɗan saboda ayyukan da na ba shi a ƙarƙashin chairman na gurara cewa su dibi inda ya yi muni sosai mu ciki duk da cewa hanyar gwamnatin tarayya ne. Ba za mu jira gwamnatin tarayya ba, mun yi haƙuri mun jira, amma mun zo mun duba mun ga mutanen Niger ke wahala da kuma 'yan Najeriya gaba ɗaya. Kuma yadda hanyar ya lalace, trailoli ba wuya sun faɗi, sai kaga trailer 500,000 a lokaci ɗaya sun tsaya. Mutane na shan wahala daga Abuja, wani sai awa 7 ma daga Abuja zuwa Mina. Saboda haka duk da cewa ba mu da kuɗi, muka sa 'yan kuɗaɗe kaɗan, muka kamar irin wannan aikin da kaga an yanzu muka ciccike inda ya fi muni. Da muna da kuɗi da zai mu hanyar gaba ɗaya, amma kuma ba hanyar ba ne. Mai muna cikin wani hali a jihar Niger game da hanyoyin. Saboda duk wata fela ta fito daga kudu zuwa arewa ta Niger take bi. Kuma dalili kuwa shi ne hanyar da muka saba, hanyar da aka na asali da ake wucewa da kaya, hanyar binnin gwari ba shi biyuwa.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Sani Abubakar kenan a tattaunawarsa da Mustapha Nasiru Batsari. To bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Za ku sake jin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yako Makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin injiniya mai gero Makeri Kwantagora. Ya ce Allah ya muna maganin masu garkuwa da mutane a jihar Sokoto da jihar Zamfara Najeriya. Kana mahukunta, Allah ya ba ku ikon tsayawa a kan gaskiya. Wasiƙa ta gaba kuwa cewa take, Assalamu alaikum muryar Amurka. Muryar Amurka, muna so ku shaida ma mahukuntan kasarmu. Ba maganin cutar corona muke bukata ba. Muna bukatar su samu muna da tsaro mai inganci da tabbatar da cewar ba a cin zarafin ƴan ƙasa ko kuma kama mutane don neman kuɗin fansa. Haka zalika a tabbatar da cewar an samar muna da titina masu nagarta, kana da kayan asibiti masu nagarta, haka zalika da ilimi wanda yake nagartacce. Sako daga Usman Aliyu Takalafiya da Hamza Galadima da Mudassiru Sani Illela. Wasiƙa ta gaba kuwa ta Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ne, tace Salam VOA Hausa. Hakika matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na allurar rigakafin cutar COVID-19 wanda aka fara a jiya Juma'a, wannan wani abin ayaba ne da fatan jama'ar kasar mu za su bada goyon baya wajen samun wannan allurar. Masu sauraro, da haka muka kawo ga shirin mu na karshe, labaran duniya a takaice.
Roma Francis, shugaban mabiya ɗariƙar Roman Katolika na duniya, yau Asabar ya haɗu da shugaban musulmin 'yan Shi'a Ayatullah Ali Al-Sistani a Iraki. Taron mai cike da tarihi tsakanin Papa Roma mai shekaru 84 da kuma Ayatullah Ali, wanda ya gudana a wani gidan shugaban 'yan Shi'ar mai shekaru 90 a garin Najaf mai daraja. Ayatullah Ali ya ce mabiya addinin Kirista suna da 'yanci kamar sauran 'yan ƙasar Iraki, don haka ya kamata su yi rayuwa cikin lumana. 'Yan sanda da jami'an tsaro a garuruwa da dama a Myanmar sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da juyin mulki, waɗanda suka dawo kan tituna ranar Asabar kwana guda bayan da wani wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci kwamitin tsaro da ya ɗauki matakan nuna adawa da mulkin soja da kuma maido da demokaradiyya. Cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar cutar coronavirus ta bayyana cewa fiye da mutane miliyan 116 ne suka kamu da coronavirus a faɗin duniya. Ƙasar Amurka na dab da samun waɗanda suka kamu da cutar miliyan 30, sai Indiya mai miliyan 11, sai Brazil mai miliyan 10.8. Shugabannin jam'iyyar Democrat a Majalisar Dattawan Amurka na fatan zartar da ƙudurin tallafin coronavirus na dala triliyan 1.9 kafin ranar Litinin, bayan yin jerin wasu sauye-sauye akan ƙudurin don neman goyon baya daga mambobin jam'iyyar.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na anjima, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sautin shirin, Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Assalamu alaikum.